إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كأنوا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake tara mu a wannan bagire mai tarin albarka a cikin wannan unguwa ta Sura Bildi a kalkashin wannan masallaci Masjidu Shafi'i domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma a yau muna shidda ga watan Rabiul Awwal Hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1447 wanda ya daidai da 29 ga watan 8 miladiyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2025 za mu tashi a farkon suratul mulk wannan kuma shine darasin mu na farko a cikin wannan sura mai albarka
bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير
kamar yadda muka saba kowace sura kamun mu fara tafsirin ta mukan yi muqaddima yar gajeruwa abinda ya shafi ita wannan surai ita ma suratul mulk zamu yi wannan muqaddimar kamun mu shiga a cikin tafsirin sura wannan sura dai kamar abinda ya shafi sunayenta wannan sura tana da sunaye kamar guda 3 zuwa 4 sunanta na farko ana ce mata suratul mulk wannan shine suran da sunan da yafi shahara a cikin littattafai na tafsiri da kuma littattafai na hadisi al-imam ibn ashur yake cewa ash-sha'u fi kutubi sunnati wa kutubi tafsir yake cewa abinda yafi shahara abinda yafi bayyana a cikin littattafai na sunna da littattafai na tafsirin al-qur'ani mai girma wa fi aktharil masahif yake cewa hatta mahi yawancin alqur'ani da zaka buda shi zaka ga cewa wannan sura ana ce mata suratul mulk wannan sura yake cewa wa fi aktharil masahif tasmiyatu hadhihi sura bi suratul mulk yake cewa abinda aka fi samu daga mafi yawancin littattafai na tafsiri da littattafai na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ana ce ma wannan suran suratul mulk suna na biyu da ake ma wannan sura ana ce mata suratu tabaraka saboda farkon ayan koko farkon suran ya fara da wannan jumlan da take cewa tabaraka saboda hadisi da aka karbo daga ibnu mas'udin da Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa yaji manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa suratu tabaraka yana cewa sura ta tabaraka hiya almani'atu min adhabil qabr ita ce sura wadda tana hana Allah madaukakin sarki yayi mabawa azaba a cikin kabarin shi anan da manzon Allah yake cewa suratu tabaraka to daga nan mahi yawancin malaman tafsiri sai suka ba wannan suran suna na biyu cewa ana ce mata suratu tabaraka haka sunanta na uku wanda aka samu a cikin littafai na tafsiri da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ana ce mata suratu tabaraka alladhi biyadihi almulk kamar jumla ta farko da ta fara a wannan suran to ana kiran suran da cewa suratu tabaraka alladhi biyadihi almulk koko kace suratu tabaraka alladhi biyadihi almulk al-imam ibnu ashur yake cewa wannan sunan da aka sanya mata suratu tabaraka alladhi biyadihi almulk yake cewa suna ne na jumla ta farko da yazo a cikin wannan suran sai ya kasance suran za a iya kiranta da cewa suratu tabarakal mulk dukkanin sunayen guda uku idan ka lura za ka ga cewa suna da alaka ne da farkon aya na cikin wannan suran an samu daga cikin wasu malaman tafsiri kaman al-imam as-sakhawi da al-fayruz abadi da al-imam as-suyuti da ibnu ashur an samu cewa suna yi mata wani sunaye daban kaman ana ce mata suratul waqiya ana ce mata suratul mani'a ana ce mata suratul munjiya haka ana ce mata suratul dafi'a kuma ana ce mata suratul shafi'a kuma ana ce mata suratul mukhlisa amma dai abinda yafi shahara a malaman tafsiri abinda yafi shahara al-tattafan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sunayanta guda uku wanda muka gabatar ko kace suratul mulk ko kace suratu tabaraka ko kace suratu tabarakal ladhi biyadihi almulk wannan sunaye shine tafi shahara da shi kamar yadda yazo a cikin littafai na tafsirin alqur'ani mai girma haka wannan suran suratu tabaraka ko suratul mulk ko suratu tabarakal ladhi biyadihi almulk ta keɓanta daga cikin surori cewa tana da falaloli yana daga cikin falaloli na wannan sura shine tana hana bawan da yake karanta ta tana hana Allah madaukakin sarki idan an tashi ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ya mushi azaban kabari duk mutumin da yake karanta suratul mulk yake karanta wannan sura akai akai a kullun koko duk lokaci zuwa lokaci wannan suran za ta hana Allah madaukakin sarki za ta zame mushi kariya daga azaban wuta saboda hadisin ibnu mas'ud wanda muka karanta yanzu wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa suratu tabaraka bi ma'ana wannan suran hiyal mani'atu min adhabil qabr ita ce wadda take hana Allah madaukakin sarki yayi mabawa azaba a cikin kabarin sa yana daga cikin falalar wannan surai tana yin tsaye a gaban Allah madaukakin sarki ta bada shafa'a ga mutum mana idan Allah ya tashi alkiyama mutumin da yake karanta wannan suran wannan suran za ta yi tsaye ta roƙa mishi shafa'an Allah madaukakin sarki har sai Allah madaukakin sarki yayi mabawa gafara saboda hadisi da ya inganta hadisin Abu Huraira yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa yaji manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa inna suratan min alquran wanda Allah yake cewa akwai wata sura daga cikin alqurani mai girma 30 ayatan suran manzon Allah ce tana da ayoyi guda 30 shafa'at li rajulin tayima wani bawa shafa'a hatta gufira lahu har Allah madaukakin sarki ya gafarta masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa hiya suratu tabarakal ladhi biyadihi almulk manzon Allah yake cewa ita ce surar da ake fara harkanta da cewa tabarakal ladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan suran shine falaloli da take tattare da shi ashe bawa musulmi ya kamata ya dage ya sanya a cikin wurdin shi dan ki karanta wannan suran saboda za ta kasance ma kariya ne daga azaban kabari haka kuma ranar tashin alkiyama wannan suran za ta bada cetanka a wajen Allah madaukakin sarki har sai Allah madaukakin sarki ya gafarta ma mutum wannan suran kamar yanda yazo a cikin wannan hadisin 30 aya tana da aya guda 30 amma a wajen mutanen Hijaz tana da aya guda 31 wannan suran kuma dukkanin malamai sun ittifaki malaman tafsiri dukkaninsu sun ittifaki cewa sura ce wadda Allah madaukakin sarki ya sabkar da ita a garin Makka imana kamun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa a garin Madina wanda aka hakaito cewa sun ittifaki cewa wannan sura ce makkiya akwai al-Imam al-Mawardi da Ibn Athiyya da Ibn Juzayyin da al-Imam al-Qurtubi dukkaninsu sun tafi cewa wannan sura ce wadda ta sabka a garin Makka haka wannan sura kuma tana da jigo da take so ta tattauna akan shi bi ma'ana ar-resume a dunkule menene wannan suran ta zo da shi menene jigon ta wanda take so ta yi mana bayani akan shi malamai da dama kamar al-Imam at-Tantawi da Wahbat az-Zuhaili a cikin littafin shi at-Tafsir al-Munir sun yi magana akan manufa ta ita wannan suran amma yana daga cikin abun da suka ittifaki akan shi shine cewa bayanu azimi qudratillahi ta'ala ita wannan suran ta zo ne domin ta yi bayani akan kudura da girman mulki na Allah tabaraka wa ta'ala wa kamali mulkihi haka kuma suran ta zo ta yi bayani ne domin ta nuna cikar mulkin Allah wanda yana nuna cewa babu wani mai mulki mulki na gaske mulki na dawwame mulki wanda babu tangarda a ciki kamar Allah madaukakin sarki haka wannan suran kuma tana da wasu mawdu'at abinda ake ce masije tana da wasu mawdu'at da take so ta tattauna akan su abu na farko da wannan suran take so ta tattauna akan shi shine a gaya ma masu imani girman Allah madaukakin sarki sannan su san cewa Allah shi kadai ne wanda yake banta da wani mulki wanda babu mai tarayya da shi a cikin wannan mulkin sannan kuma a tunatar da masu imani cewa shi Allah madaukakin sarki abu sa dukkanin komai mai iko ne haka yana daga cikin abinda ita wannan suran take so ta tattauna akan shi shine a yi ma mutane bayanin hikimar da ta sa Allah madaukakin sarki ya halicci mutuwa kuma hikimar da ta sa Allah madaukakin sarki ya halicci rayuwa wanda dabbobi da mutane suke yi abu na uku da wannan sura take so ta yi mana bayani akan shi shine mummunar makoma da Allah madaukakin sarki ya tanada ga mutanen da suka kafirce masa da kuma kyakkyawa mai kyau ko ƙarshe mai kyau wanda Allah madaukakin sarki ya tanada ga mutanen da suka karɓa kira ga mutanen da suka yi imani da Allah madaukakin sarki haka abu na hudu da wannan sura take so ta yi mana bayani akan shi shine cewa za ta tabbatar mana da cewa Allah madaukakin sarki yana da ilimi wanda yake mai fadi ne ilimi wanda babu wani abu da zai boye ma Allah wannan abun a sarari yake ko a boye yake babu wani abu da za a ce wai shi baya karkashin mulkin Allah babu wani abu da za a ce yana faruwa wanda Allah madaukakin sarki bai san da wannan abun ba yana daga cikin abu na biyar da wannan suran take so ta yi mana bayani akan shi shine a tunatar da al'umma cewa tsira a duniya da tsira a lahira yana ƙarƙashin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma taɓewa a duniya da taɓewa a lahira yana ƙarƙashin saba ma umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma suran ta zo ta yi mana bayanin cewa da Allah madaukakin sarki ya ga dama zai iya sa sama ta barke da Allah madaukakin sarki ya ga dama zai iya sa ƙasa ta barke sai mutane su kasance a cikin dimuwa ina ga ba sama ta barke ba ko shige hukka ta barke za a same ka ka rikice ka rasa ya za kai to suran ta zo ta yi mana bayanin cewa da Allah ya ga dama zai iya sa sama ta dare ƙasa ta dare mutane su rude su rasa yaya za su yi amma Allah madaukakin sarki bai yi haka ba saboda ya tabbatar ma bayon shi da ni'imarsa wanda kuma idan ka lura yawancin masu mulki ko yawancin masu abin hannu ba haka suke ba ba zai yi ba mutum bai ma da'a bai ma ladabi kai ta dauka abinka kana bashi hatta matarka idan dai ba ta ma ladabi kana sa ta taki to kai ma zaka ga cewa duk yadda kake da hali ba za ka sakan mata mara ba za ka sakan mata abunka ba ta yadda ta ga dama to Allah madaukakin sarki shi mulkin shi ba irin mulki bane na dan adam in kun je wa qur'a a muku titi in buku je wa qur'a ba a bar gada ta kashe ku to Allah madaukakin sarki ba haka yake ba Allah yana barma mutane ni'imar shi su yi wadaka a ciki su sakata su bararrake a ciki duk da cewa kuma akwai masu saba mushi a kalkashin doran kasa sai Allah madaukakin sarki yake cewa bismillahir rahmanir rahim a sunan Allah mai rahama mai jin kai tabaraka alheran shi ya yawaita alladhi bi yadihi almulk wanda mulki yana kalkashin hannun shi wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah ya ce shi kuma mai iko ne a bisa dukkanin komai Allah ya ce alladhi khalaqa almauta shine wanda ya halicci mutuwa wal hayata da rayuwa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala domin Allah madaukakin sarki ya jarraba ku wane ne wanda yafi kyautata aiki daga cikin ku wa huwa alazizul ghafur Allah ya ce shi mabuwayi ne kuma mai gafara ne alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa Allah shi ne wanda ya halicci sammai guda bakwai tibaqan suna hawa bi ma'ana wani saman wani ma tara fi khalqir rahman min tafawut Allah ya ce ba za ka taba ganin wata tangarda ba a cikin halittar ubangiji farji'il basara Allah ya ce ka kara maida kallon ka zuwa ga sama hal tara min futur shin za ka ga wata tsaga a jikin ita sama Allah ya ce summarji'il basara karratain Allah ya ce ka kara maida ganinka zuwa ga sama sobi yanqalibu ilayka albasaru Allah ya ce ganin naka zai dawo a gare ka khasi'an yana kaskantacce wa huwa hasir alhali shi kuma yana dushewa Allah yake cewa walaqad zayyana sama'ad dunya Allah yake cewa hakikanin gaskiya mun kawata sama ta duniya bi masabiha da tauraru waja'alnaha rujuman lishayatin Allah yace mun sanya wa'annan taurarin abin jifa ne ga shedanu wa a'tadna lahum adhabas sa'ir Allah yace mun tanada musu azaba wadda take ta wutar sa'ir a wannan ayoyi da muka karanta Allah madaukakin sarki ya bude wannan sura da garza kanshi da tada kanshi Allah baya bukatan sai wani ya masa kirari Allah baya bukatan sai ka masa tasbihi ko sai ka masa tahmidi Allah madaukakin sarki yana da kudiran da zai iya yaba kanshi ya garza kanshi shi yasa Allah ya bude wannan suran da cewa Allah shine wanda mulki cikakken mulki wanda babu tawaya yake a hannun shi to anan mai tambaya zai iya tambaya ta kaka za a ce alheran shi ya yawaita ko shi yake da cikakken mulki sai Allah ya ce maka to shi mai iko ne abu sa dukkanin komai saboda kar kai shakkun cewa alheran Allah sun dawwama a wannan duniya kada kai shakkun cewa Allah yana tabadawa tunda aka tsira wannan duniya har gobe sai Allah ya ce maka ai ba abun mamaki bane saboda da abun badawan da wanda za a ban dukkana shi ne kuma yana da iko akan su sai Allah yake mana bayanin cewa idan baka yarda ba ko kana shakku da cewa alheran ya sun yawaita kuma shi mai iko ne a bisa dukkanin komai sai Allah ya ce to ai mutuwa da rayuwa ma shine ya halicce su domin ya jarraba mu wane ne wanda yafi kyautata aiki a cikin mu sai Allah ya kara tabbatar mana da cewa shi fa mabuwayi ne babu wani abun da za ya buwaye shi kuma sannan mai rahama ne mai gafara ne ga bayin shi Allah yake cewa shine wanda ya halicci sammai da kasai guda bakwai wannan ma Allah yana kara mai tabbatar maka da cewa shi mabuwayi ne yace shine wanda ya halicci sammai bakwai wanda suna hawa benene wani wata saman wata Allah yake cewa dan ka tabbatar dan mai karatu a tabbatar mishi da cewa Allah mabuwayi ne yake cewa ka kalli sama da kyau ka duba ka ga zaka ga inda ta karkace ko ku zaka ga inda ta lankwashe ko ku zaka ga cewa inda gata nan kamar ta hado saboda ginin ta bai zamna ba Allah yake cewa shin wai tunda aka tsira duniya mutane sun taba ganin wata tsaga ko wata tangarda a cikin halittar sama da Allah madaukakin sarki yayi. Allah ya ƙara tabbatar mana da cewa in ma bamu yarda ba to mu ƙara mai da kallon mu zuwa ga sama, ka ƙara kallawa sau daya, ka ƙara kallawa sau biyu. Allah ya ce wannan ganin naka zai dawo maka yana a kaskance saboda bai ga abin da yake so ba. Allah yake cewa wa huwa hasir, wannan ganin na mutum zai dawo mishi, zai cewa wannan ganin zai dawo a dishe. Kamar mutum ne ka aike shi neman wani abu ya yawace maradi bai samu wannan abun ba, a lokacin da ya dawo zaka ganshi a galabaice, alamu masu nuna cewa ya sha wahala. To shi yasa Allah madaukakin sarki yake kwatanta mana cewa haka ganin mu za ya kasancewa a lokacin da muka yawaita gani a sama, idan muna so mu ga wata tangarda ko wata tawaya a kalkashin halittar sama. Sai Allah ya tabbatar mana da cewa wannan ganin namu zai dawo mana a galabaice, zai dawo mana yana mai dishewa saboda ba zai ga wata tangarda a cikin halittar Allah ba. To Allah madaukakin sarki bai tsaya a nan ba, ba wai iya halintan ba, a'a iya abinda iya amfulolin da Allah madaukakin sarki ya kawata sama da su. Allah ya ce su ma abin kallo ne. Allah ya ce wala kad zayyana samaa ad-dunya bi masabi, Allah ya ce mun kawata sama ta duniya da abubuwan da suke tauraro ne. Allah ya ce waja'alnaha rujuman lishayatin, kuma muka sanya wannan taurarin abin jifa ne ga shedannu wanda suke hawa sama domin su sato ji ko ko su sato wani abu daga cikin wahayi na Allah madaukakin sarki. Allah yake cewa wa atanna lahum azaba sa'ir, kuma mun tanada musu azaba ta wutar jahannama. A farkon wannan ayar ko a farkon wannan sura Allah madaukakin sarki yake cewa tabaraka, a yare na larabci idan aka ce baraka thabatu shay, abunda ya tabbata shine ake ce ma baraka a yare na larabci. A lokacin da raƙumi zai yi zamne da ƙahuwan shi ya yi tamakela, to larabawa suna isti'malin wannan kaliman su ce barakal jamalu, raƙumi ya yi zamne zama na dangalgal wanda zaman shi ya tabbata sai in shi ne ya ga dama ya tashi. To sai Allah madaukakin sarki ya bude wannan ayar da cewa tabaraka ai ta azama wa taqaddasa, Allah madaukakin sarki girmansa ya yawaita, sannan albarkatu na Allah sun yawaita. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya bude wannan suran da cewa tabaraka, bi ma'ana alheran Allah sun yawaita, saboda Allah madaukakin sarki shi kadai ya isa ya baka yau, ya baka gobe, ya baka jibi, ya baka gata, kuma duk da cewa kai ba cikakke bane, duk da cewa kana saba masa, kana yi masa abubuwa wanda ba su dace ba, amma alheran Allah su ne suka yawaita wanda Allah zai ba kafiri. Kuma idan Allah ya ga dama ya ba musulmi da kafiri da mumini, dukkanin wasu halittu suna rayuwa ne a ƙarƙashin kyautatawa da badawa ta Allah madaukakin sarki. Kamar yadda Allah yake gaya mana a watan suran, Allah yake cewa wa tabarakal ladhi lahu mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma, Allah yake cewa alheran Allah wanda mulkin sammai da ƙasai suke nashi ne, Allah ya ce alkhairan shi sun yawaita. A wata ayan Allah madaukakin sarki yake cewa kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir, Allah yake cewa shine mai mulki, yana bada mulki ga wanda ya ga dama, sannan kuma yana amshe mulki ga wanda ya ga dama. Allah yake cewa watarzuqu man tasha'u bighairi hisab, Allah madaukakin sarki shine yake arzuta wanda ya ga dama, bighairi hisabin, ba tare da kididdiga ba, ba tare da ganin cewa yau an baka ba, jiba an baka, gata an baka, a Allah baya duba wannan. Allah madaukakin sarki zai yi ta badawa ne, yana badawa ba tare da ya gaji ba. Shi yasa tabaraka a yare na larabci babu mutumin da idan zaka yaba shi zaka garza shi zaka yi amfani da wannan kalman sai Allah madaukakin sarki. Tabarakallahu rabbul alamin, Allah madaukakin sarki alheran shi sun yawaita, shi ne gwarzo a mulkin shi. Allah madaukakin sarki yake cewa biyadihil mulk, mulki na Allah ne, shi yake bada shi ga wanda ya ga dama, kuma shi yake amshe shi ga wanda ya ga dama duk yadda ka kai mai mulki zaka ga cewa akwai abin da baka isa kai ba a ƙarƙashin mulkin ka dole kana ji kana gani za a yi abin nan kuma dole ka kawo da kai duk yadda ka kai iko akwai kwanar da a garin ka ko komisar ne kai ko wane ne kai akwai kwanar da a garin ku baka isa ka shiga wannan kwanar ba ko da a ce za a baka soji 100 su tsare ka amma a garin ku akwai lungun da baka isa ka shiga ba saboda mulkin ka bai cika ba haka kuma duk yadda ake ganin mulki ya cika duk yadda ake ganin mai mulki ya kai ya kawo to wannan mulkin nashi zaka ga cewa idan an waye gari ba shi bane yake mulki wasu ne suke wannan mulkin kuma yana raye ba yadda ya iya dole a bashi umarni in yayi wasa ma ana iya kama shi a darmi kuma shine mai mulki a kwanakin da suka wuce to Allah madaukakin sarki shine wanda yake da cikakken mulki hadisi ya tabbata daga Abu Huraira da Allah ta kara tabbata a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yadullahi mal'a manzo Allah yake cewa ai hannayen Allah cike suke da alkhairai la taghiduha nafaqa Allah madaukakin sarki alheran da yake badawa ba ya sanya wannan arzikin na wajen shi ya rage Allah yake manzo Allah yake cewa sahaul layli wan nahar Allah shine yake badawa da dare shine kuma yake badawa a tsawon rayuwa kuma hadda wuni Allah madaukakin sarki shine yake badawa ka kiyasta ka ga duk wata halitta da take rayuwa a doran kasa akwai wanda sai da daddare take hitowa ta nemi abinci ta ci akwai wanda sai da rana zai fitowa ya ci abin ya nemi abinci kuma ya samu ya ci tunda aka tsira maradi baka taba jin an ce ga wani mutum wayin wata kashe shi ba dole sai Allah madaukakin sarki ya bashi abin da zai ci da safe idan bai ci da safe ba zuwa da daddare Allah madaukakin sarki zai bashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah shi kadai ne ya isa ya bada da daddare kuma ya bada da rana manzo Allah yake cewa ara'aytum ma anfaqa mundu khalaqa as-samaa'a wal ard manzo Allah yace shin yanzu kai kana iya hararo kana iya ka kididdige iya dukiyar da Allah madaukakin sarki ya bada tunda Allah ya halicci sama har zuwa yanzu fa innahu lam yaghid ma fi yadihi manzo Allah yake cewa abunda yake cikin hannayen Allah na arziki bai taba tawaya ba balle ya kare manzo Allah yake cewa kana arshuhu alal ma al arshin Allah ta kasance akan ruwa ne wa bi yadihi al mizan yakhfid wa yarfa Allah madaukakin sarki shine yake da ma'auni na bayu idan ya ga dama ya daga ma'auninka idan Allah madaukakin sarki bai ga dama ba yayi kasa da ma'aunin mutum wannan jumla da Allah madaukakin sarki yake cewa tabarakallazi biyadihil mulk Allah yake cewa ya daukaka alheran shi sun yawaita wanda shine yake da mulki tana kwantan ma mai imani da hankali cewa ya nutsu ya roki Allah madaukakin sarki wannan ayar tana nuna mana cewa idan wani alkhairi kake nema idan wani abun amfana kake nema na duniya to ka dage kai ta sheda ma Allahnka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada mana a cikin wani hadisi yake cewa duk mutumin da Allah madaukakin sarki ya jarabce shi da wani abu Allah ya jarabce ka da matsala Allah ya jarabce ka da rishin babu sai ka je kana yi ta gaya ma mutane matsalanka manzo Allah yake cewa to yayi kusa a kibiya ma bawa wannan bukatan tashi manzo Allah yake cewa amma idan bala'i ya samu bawa ko bawa yana son wani abu daga Allah yadda gi yana ta sheda ma Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yayi kusa Allah madaukakin sarki ya biya masa wannan bukatar tasa saboda mi tabarakallazi biyadihil mulk saboda alkhairan Allah sun yawaita saboda shine yake da mulkin abunda yake cikin sama kuma shine yake da mulkin abunda yake cikin kasai Allah yace biyadihil mulk mulki yana hannun shi anan biyadihi idan ka lura yazo da siga ta mufrad yazo da cewa hannu Allah madaukakin sarki mulki yana ga hannun shi idan aka ce alyadu a yare na larabci ana nufi da shi hannu guda a kuma wasu wuraren a cikin alqur'ani zaka ga cewa Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa yana da hannaye guda biyu kamar inda Allah madaukakin sarki yake cewa bal yadahu mabsutatani hannayen Allah a shimfada suke Allah yana ta bada alkhairai a wani wurin kuma Allah yake cewa awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Allah yake tashin bisu gani ba, mu muka halitta musu daga cikin abubuwan da hannayenmu suka halitta na ni'imomi, wanda suke mallaka wannan ni'ima. Idan ka dauka alqur'ani mai girma, Allah ya bayyana mana cewa yana da hannu daya, ya bayyana mana cewa yana da hannu bi, ya bayyana mana cewa hannayensa kuma sun hi guda uku, bi ma'ana hannayensa masu yawa ne. To kai a matsayinka na mai imani, ya ne za ka yi ka rarrabe tsakanin wannan? Saboda akwai wanda suna kokari su shigo da wannan domin su kawo shubuha a cikin zatin Allah. Idan Allah madaukakin sarki ya ce yana da hannu, abinda ake so ga mai imani ka yarda da cewa Allah yana da hannu. Amma alkaifu, ta yaya wannan hannun yake? Irin nawa ne? Irin naka ne? Irin na mala'iku ne? Irin na aljanu ne? Ba a so bawa mai imani ya zan kima kansa wannan tambayan. Anan da Allah yake cewa alladhi biyadihil mulk, wanda shine yake da mulki yake ga hannun shi, wannan zai kasancewa mufrad ne mudaf, za ya kasancewa duk hannayen guda biyu. Allah madaukakin sarki ya tabbatar ma kansa da cewa yana da hannaye guda biyu. Anan kuma da Allah madaukakin sarki yake cewa bal yadahu mabsuutatan, kamar Allah yana so ya tabbatar maka da cewa hannayen shi guda biyu. Ba wai Allah yana so ya kore maka cewa ba wataran yana da hannu daya ko ku wataran yana da hannu biyu. Anan kuma da Allah madaukakin sarki yake cewa mimma amilat aidina, daga cikin abun da hannayenmu suka aikata. To wannan girmamawa ne Allah yake yi ma kansa. Ba wai Allah yana nufin cewa hannayen shi sun kai guda bakwai ba ko guda takwas ko guda goma, a Allah madaukakin sarki yana yin haka ne domin ya girmama kansa, kamar inda Allah madaukakin sarki yake cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Wannan kaga Allah yana magana a karan kanshi, amma Allah yana cewa mu ne mun kasabkar da wannan zikirin, mu ne mun kasabkar da wannan alqur'anin. To wannan yana mai tabbatar ma da cewa Allah yana faɗin haka ne domin ya tabbatar ma kanshi da cewa shi mai girma ne. Allah yake cewa wa huwa ala kulli shay'in qadir, shi kuma Allah madaukakin sarki mai iko ne a bisa dukkanin komai. Bi ma'ana babu wani abu ko a sama ko a ƙasa wanda zai gagari mulkin Allah tabaraka wa ta'ala. Idan kai mulkin ƙasarka ya gagare ka, idan kai wasu 'yan ta'adda sun gagare ka, idan kai wani ɗan kirnafas ya addabe ka, idan wani ya hana ka kai mulki yadda ka ga dama, to shi Allah madaukakin sarki huwa ala kulli shay'in qadir, Allah madaukakin sarki mai dukkanin ni'ima ne a bisa dukkanin komai. Idan ka lura a wannan ayar, Allah madaukakin sarki da yace tabaraka sai ya kawo ismul mausul, sai yace alladhi biyadihil mulk, da Allah madaukakin sarki ya ga dama zai iya cewa tabarakallahu allazi biyadihil mulk, amma dan Allah ya tuka maka ma'anan sai ba a ma kawo sunan Allah ba, aka ce allazi biyadihil mulk, wanda shi mulki yana gare shi. Asila idan ta zo a yare na Larabci, to tana ƙarfafa ma'ana ne, ana so a tabbatar maka da cikakken mulki na Allah madaukakin sarki. Haka da Allah madaukakin sarki yake cewa biyadihil mulk, anan biyadihi shine almusnad, sai Allah madaukakin sarki ya kaddamar aka fara gayin almusnad akan almusnad ilai. Abinda ya kamata koko da Allah madaukakin sarki ya ga dama zai iya cewa tabarakalladhi almulku biyadihi, da Allah ya ga dama sai ya ce alheran shi sun yawaita, wanda mulki yana ga hannun shi. Amma dan Allah ya tabbatar ma da cewa shi yake da cikakken mulki, sai ya fara gaya maka cewa biyadihil mulk, mulkin yana ga hannun Allah madaukakin sarki. Kamar mutum ne ka buge shi sai ya fadi, akwai bambanci da ka ce da na buge shi sai da ya suma, da ka ce sai da ya suma da na buge shi. Kamar idan ka ce sai da ya suma da na buge shi, kamar kana tabbatar da cewa bugun naka mai ƙarfi ne. Amma idan ka ce da na buge shi sai da ya suma, imana tana yiwa tsakanin bugun da suman akwai ɗan ƙaramin lokaci da ya shiga tsakaninsu. Amma idan ka ce sai da ya suma da na buge shi, imana da bugun da suman duka ba a ɗauki wasu mintuttuka ba. To shine Allah madaukakin sarki ya kawo anan yake cewa tabarakalladhi biyadihil mulk, Allah yake cewa alkhairan Allah wanda mulki yana ga hannun shi sun yawaita. Me yasa Allah madaukakin sarki ya kaddamar da almusnad akan almusnad ilai? Saboda a tabbatar ma li ifadatil ikhtisas, saboda a tabbatar maka da cewa saboda a tabbatar maka da cewa Allah madaukakin sarki shine yake da mulki wanda babu wani mai irin wannan mulkin. Sai Allah madaukakin sarki yake cewa kamar inda Allah yake cewa fata'ala Allahul Malikul Haq, Allah yake cewa ya daukaka wanda shine sarki na gaskiya. Sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa huwa ala kulli shay'in qadir, shi mai iko ne a bisa dukkanin komai. Anan ma da Allah yake cewa ala kulli shay'in qadir, an kaddamar da aljar wal majrur, abunda ya gada abunda ya kamata, ko da Allah madaukakin sarki ya ga dama zai iya cewa wa huwa qadirun ala kulli shay, amma dan kada a sa tarahi kai tunanin cewa akwai abunda Allah yana da iko akan shi, akwai abunda Allah bai da iko akan shi, sai Allah yayi sauri yace maka wa huwa ala kulli shay'in qadir, Allah madaukakin sarki shi mai iko ne a bisa dukkanin komai. Sai Allah yake cewa alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur, shine wanda ya halicci mutuwa da rayuwa domin ya jarraba bayu cewa wane ne wanda yafi kyautata masa aiki. Idan bu manta ba, Allah ya fada mana cewa alheran su sun yawaita saboda shine yake da cikakken mulki kuma mai iko ne a bisa dukkanin komai. To dan Allah ya kawo maka example, dan Allah ya kawo maka misalin cewa shi mai iko ne kuma mai cikakken mulki ne, sai ya ce alladhi khalaqal mauta wal hayat, wannan yana mai tabbatar maka cikakken mulki. Duk masu mulkin duniya hatta fir'auna da ya iddia in cewa shi Allah ne, bai yi addu'a in cewa ba shi yana da mutuwa kuma yana da rayuwa. To dan Allah ya tabbatar ma da cewa shi mai iko ne a bisa dukkanin komai, sai ya ce alladhi khalaqal mauta wal hayata, Allah madaukakin sarki shine wanda ya halicci mutuwa kuma ya halicci rayuwa. Muqatil bin Sulaiman yake cewa fayumitul ahya, Allah madaukakin sarki shi yake kashe masu rai. Wa yuhyil mauta, sai ya raya wanda kuma shi matacce ne, min nutfatin summa alaqa, tun mutum yana dugon maniyi har lokacin da zai kasance jini ne, har lokacin da zai kasance tsoka ne, yake cewa thumma yunfahu fihi ruh, sai Allah madaukakin sarki ya busa masa rai, fayusiru hayyan, sai ya kasance shi ma rayayye ne. Allah madaukakin sarki yake cewa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum, Allah yake cewa takaka mutane za su kafirce ma Allah madaukakin sarki, alhali wa kuntum amwat, kun kasance ku matacci ne, fa ahyakum, sai Allah madaukakin sarki ya raya ku. Sai Allah yake cewa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, domin Allah madaukakin sarki ya jarraba ku, ya duba ku, ya ga wane ne wanda yafi kyautata aiki daga cikin ku. Anan da Allah madaukakin sarki yake cewa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, allam nan lam ce lit-ta'lil, me yasa Allah madaukakin sarki ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa? Sai Allah madaukakin sarki yake cewa dan ya jarraba bayu ya ga cewa wane ne wanda yafi kyautata aiki a cikin su. Allah shine wanda ya halicci mutane, sannan ya sanya su kuma ya ce kada su yi. Allah ya shata wasu tirai-tirai ya ce wannan biyayya ce a yi kaza, Allah kuma ya shafa wani tirai ya ce wannan kuma na hana kada wanda ya ƙetara. Allah ya halicce ka ya sa sha'awa a jikinka, kuma Allah ya halicce ka ya sa musibu idan ka ƙare wannan ka yi wannan, jarabawa idan ka ƙare wannan ka yi wannan. Dan me yasa Allah ya haka? Saboda Allah ya duba ya ga a cikin bayu wane ne wanda ya fi alkhairi, sannan wane ne wanda zai kyautata aiki ya yi shi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarce shi. Saboda Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma baatila, Allah yake cewa bamu halicci sama ba ko ƙasa, haka bamu halicci mutuwa ba da rayuwa baatilan, haka kawai akan banza saboda a zo duniya a hole. Allah yake cewa a'a liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, anan da Allah madaukakin sarki yake cewa ahsan, ahsan ismi ne na tafdhil, Allah madaukakin sarki ba yawan aiki yake so ba, Allah ba yawan nafila yake so ba, ba yawan karanta alqur'ani Allah yake so ba, a'a aiki wanda aka yi aka kyautata wannan aikin shine aiki wanda Allah madaukakin sarki yake so. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahabbul a'mali ila Allah adwamuha, aiki wanda Allah madaukakin sarki yafi kamna yafi so a bawa shine aikin da za a yi ta yi kullum. Ba yau kai azumi ba kuma a same ka bayan shekaru ka bari, a same ka kana sadaka kuma bayan shekaru ka bari, a same ka kana sada zumunci kuma bayan shekaru ka bari, a'a shi aiki so ake bawa ya zaba aiki wanda zai kusanci Allah shi da shi kuma ya kyautata yayi wannan aikin, sannan ya dage yayi ta wannan aikin har Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwarsa. Allah yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, bawa so ake yi ta bauta ma Allah madaukakin sarki har sai lokacin da mutuwa za ta zo masa. Allah madaukakin sarki yake gaya mana a wata suran, Allah yake cewa huwal ladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam, Allah yake cewa Allah shine wanda ya halicce sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai a cikin kwana shida. Allah yake cewa kana arshuhu alal ma, al'arshin Allah ya kasance akan ruwa, dan mi yasa li yabluwakum ayyukum ahsanu amala, domin Allah ya jarraba bayu ya ga cewa wai wane ne wanda zai fi kyautata aiki. Za mu yi bayani menene Allah madaukakin sarki yake nufi da kyautata aiki anan. A wata suran Allah madaukakin sarki yake cewa inna ja'alna ma alal ardi zinatan lahum linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, Allah yake cewa mu mun sanya abin da yake a dauran ƙasa, Allah ya ce kayan kyalkyali ne ga bayu domin Allah madaukakin sarki ya jarraba mu cewa wane ne wanda zai fi kyautata aiki. Shi addinin musulunci gaba daya abin da addini ya kumsa shine bayu su bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai. Bauta ma Allah madaukakin sarki kuma shine ka bauta masa ba tare da kai masa shirka ba, sannan ka bauta masa ba tare da kai masa bid'a a cikin wannan aikin da Allah madaukakin sarki ya sanya ka ba. Al-Fudail ibn Iyad lokacin da aka karanta ya karanta wannan surar li yabluwakum ayyukum ahsanu amala, domin Allah ya jarraba ku wane ne wanda ya fi kyautata aiki daga cikin ku, yake cewa akhlasuhu wa aswabuhu, abinda ake nufi da kyautata aiki shine akhlasuhu, aikin da aka yi dan zatin Allah, aikin da kai ba dan a yaba maka ba, aikin da kai ba dan a ce ba ku kuke yi, taimakon da kai ba dan a ce ba ku suwa na ku kuke kamawa ana aiki kaza, yace shine akhlasuhu, shine aikin da aka yi dan zatin Allah, aikin da aka yi babu abin da ake nema a ƙarƙashin wannan aikin sai sakamako daga Allah. Yake cewa wa ma Allah yake cewa wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahuddin, ba umarci bayu ba sai dan su bauta ma Allah suna masu ikhlasi, suna masu tsantsance wannan bautan ga Allah madaukakin sarki. Al-Fudail yake cewa akhlasuhu shine aikin da aka yi dan Allah, wa aswabuhu kuma shine aikin da aka yi aka samu aikin da aka yi a ƙarƙashin karantarwa alqur'ani, aikin da aka yi a ƙarƙashin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai aka tambaye shi aka ce mishi ya aba ali, ya kai baban ali, ma akhlasuhu wa ma aswabuhu, menene aikin da aka yi dan Allah, menene aikin kuma da aka yi ƙarƙashin karantarwa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yake cewa innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, yake cewa shi aiki koda kayi shi dan Allah, ibada ce kayi ta dan Allah, amma baka yi ta ba a kalkashin karantarwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Al-Fudail yake cewa lam yuqbal, wannan aikin ba za a karbe shi ba. Idan za a saka ka kwana kana wurdi, idan za a saka ka kwana kana sallah, idan za a saka ka kwana kana wata ibada, matukar dai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da wannan ibadan ba, to koda kai dan Allah, Allah madaukakin sarki ba zai karba ba. Yake cewa wa idza kana sawaban, haka aiki idan kai shi a ƙarƙashin karantarwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa lam yakun khalisan, amma baka yi dan Allah ba, lam yuqbal, yace shi ma wannan aikin Allah madaukakin sarki ba zai karba ba yake cewa hatta yakuna khalisan sawaban Allah ba zai taba karban aikin bawa ba har sai bawa yayi wannan aikin dan Allah kuma sai yayi wannan aikin kalkashin koyarwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wal khalis abunda ake nufi da cewa al khalis aikin da aka tsantsance yake cewa an yakuna lillah ka kasance kai wannan aikin saboda mi ka kasance kai wannan aikin saboda Allah madaukakin sarki idan kai kan musuluntar da kowa a maradi in dai baka yi dan Allah madaukakin sarki ba to Allah ba zai karba ba haka idan kai kake ba kowa abinci a maradi in dai baka yi dan Allah ba to Allah madaukakin sarki ba zai karba ba yake cewa wasawabu yake cewa aikin da aka samu shine an yakuna ala sunna shine aikin da aka yi a kalkashin karantarwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa fala wa rabbika la yu'minuna Allah yake ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na rantsi da ubangijinka mutane ba za su taba yin imani ba hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah madaukakin sarki yace manzon Allah na rantsi da ubangijinka mutane ba za su yi imani ba ba za ka kasance cikakken musulmi ba ba za ka kasance cikakken mai imani ba sai kai aiki a cikin kalkashin karantarwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka abun bai kai na ata da jijiyoyin wuya ba idan dai lada ake nema to a dage a yi a kalkashin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuma wahala ake so a yi a tashi ranar tashin alkiyama a tutar babu ka tashi kana ta zikiri ka sha wahala kai zuha an saka wani wuridi ka sha wahala cikin dare an saka wata sallah an saka zagayen gari wannan in dai ba a yi a kalkashin karantarwan manzon Allah ba to Allah madaukakin sarki ba zai karbi wannan aikin ba shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa li yabluwakum ayyukum ahsanu amala Umar yake cewa da a ce Allah ya masa alƙawarin cewa an karba aikin shi na lada ƙwara daya yace da ya gurata cewa Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwar shi anan take saboda aiki Allah madaukakin sarki ba aikin ka yake so mai yawa ba a abunda Allah yake so wa al-ahsan wanda yafi kowa kyau shi Allah madaukakin sarki yake so to Allah aiki kuma ba zai kasance yafi kowanne aiki kyau ba sai an yi shi a kalkashin karantarwar alqur'ani sai an yi shi a kalkashin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Jibril ya zo wurin sa yake tambayar sa akan addini yake tambayar shi mal ihsan yake cewa ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ake ce ma kyautatawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al ihsan kyautatawa shine anta abudallah shine ka bauta ma Allah tilo tal shi kadai ka annaka tara kamar kai ka ce ga Allah madaukakin sarki nan kana ganin shi a gabanka fa illam takun tarahu in baka ganin shi fa innahu yaraka to shi Allah madaukakin sarki yana ganinka amma yau idan ka lura harakokin addini mun raina su harakokin addini a karmatse muke yin su sallah kowa so yake ayi maza a kare kowa so yake ina ne wai aka yi saurin salamcewa ina ne za a yi tahiya a sallame shi harakoki na addini ba mu doke su ba mu tsaya mu yi su da kyau saboda Allah madaukakin sarki ya karba sallah idan kana minti 15 minti 20 za ka ga cewa babu mai bin ka sallah za ka ji cewa ana zagin ka haka harakokin addini babu abin da muke yi kalkashin karantarwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dan abin da ba a rasa ba komai dai gurinmu mu yi mu kare muna jin cewa abun ya zame mana larura muna jin cewa abun ya zame mana dole a ba mu yin abun muna jin dadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace waj'ilat qurratu aini fi salah manzo Allah yake cewa shi inda yake samun nutsuwa inda yake samun jin dadi inda yake samun kwanciyar hankali sai lokacin da ya zo sallah to haka duk mutumin da yake son Allah madaukakin sarki ya karba masa aikin sa dole sai kai kokari ka je makaranta an koya maka yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayi wannan aikin Allah yake cewa huwal azizul ghafur, Allah yake cewa shi mabawayi ne, babu wani abu da yake buwayar Allah a kalkashin mulkin shi. Allah yace al ghafur, kuma mai gafara ne Allah madaukakin sarki. Sai ya dubi aikin bayu, idan dai kai aiki daya mai kyau kacci sa'a, Allah ya karba maka sallarka ta azhar da guda wadda ka dage kai ta domin Allah, kuma ka dage kai ta a kalkashin karantarwan manzon Allah, to Allah ghafurun ne. Sallarka idan ta kai dubu, idan Allah madaukakin sarki ya dibo su ɗan sallolinka wanda su sun yi kyau, kai su a kalkashin karantarwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to Allah ghafurun ne, mai rahama ne, sai ya gafarta maka, ya ji kanka akan wannan aikin wanda ka kyautata kai shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya. Idan kuma ya kasance kai dukkanin ayyukanka faka faka ne, kai maza ka kare, to da wani aiki ne Allah madaukakin sarki zai dube ka a ranar tashin alkiyama ya gafarta maka. Sai Allah yake cewa alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, Allah shine wanda ya halicci sammai guda bakwai tibaqan, wata tana saman wata. Allah ya ce maka wa huwal azizul ghafur, shi mabuwayi ne kuma mai gafara ne. To taqaqa zaka iya gane cewa Allah madaukakin sarki mabuwayi ne. Sai Allah ya ce maka to ai shine wanda ya halicci sammai guda bakwai wata saman wata, wadan ya ishe ka buwaya, ya ishe ka cewa Allah mabuwayi ne, halittar sama kadai da zaka kalla. Anan da Allah madaukakin sarki yake cewa tibaqan, malaman tafsiri sun yi fasara guda biyu. Al-Imam Al-Mawardi yake cewa tibaqan zai iya kasancewa muttafiqun mutashabih, sai ya kasance Allah ya halitta sammai guda bakwai dukkaninsu suna kama da juna, ta daya tana kama da ta biyu, ta uku tana kama da ta hudu, koko ya kasance a Allah madaukakin sarki ya halitta sammai guda bakwai tibaqan hawan hawa, sai ya kasance kamar bene ne, wani saman wani, wata saman wata, har guda bakwai. A Ibn Juzai yake cewa abinda yafi shahara a wajen malaman tafsiri, koko abinda ya shahara shine Allah ya halitta sammai guda bakwai hawa hawa, saboda mi yace? Saboda hadisin al-Isra wal Mi'raj, lokacin da Jibril ya zo ya dauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tafi sama. Manzo Allah ya ba mu labarin cewa idan aka je sama ta farko za su hau sama ta biyu ne, to shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa tibaqan hawa hawa ne. Sai Allah yake cewa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, Allah yake cewa kai ba za ka taba ganin wata tawaya ba, ko wani nakasu, ko ko rishin iyawa, min tafawutin, Allah yake cewa na daga cikin halittun Allah madaukakin sarki. Allah yake cewa sunna Allahi alladhi atqana kulli shay, Allah yake cewa wannan halitta ce ta Allah, alladhi atqana kulli shay, Allah shine gwani, shine babban injiniya a bisa dukkanin wata halitta da Allah madaukakin sarki yake yi. Allah yake cewa farji'il basara hal tara min futur, Allah madaukakin sarki yace mu ƙara duba sama, shin za mu ga cewa akwai inda ta tsage tun da ka girma, koko tun da kai wayo baka taba jin inda aka ce ga sama ba, wani wuri ya tsage. Allah yake cewa farji'il basara karratayn, Allah yake cewa ka ƙara mai da ganin ka sobi zuwa ga sama, shin za ka ga wata tsaga koko ba za ka gani ba. Allah yace yanqalibu ilayka albasar khasi'an wa huwa hasir, Allah yake cewa ganin naka zai dawo maka yana kaskantacce, ganin naka zai dawo maka yana galabaice, saboda bai samu abin da yake so ya gani ba. Allah yake cewa laqad zayyana sama'ad dunya, wannan ma dalili ne na biyu, Allah madaukakin sarki zai nuna maka da cewa wa huwal azizul ghafur, Allah zai tabbatar mana da cewa shi mabuwayi ne. Sai yake cewa wa laqad zayyana sama'ad dunya, Allah bai tsaya ga halittar sama ba. Sai Allah ce wa laqad zayyana sama'ad dunya, kadiba kaga yadda Allah ya kawata sama, yake cewa zayyana sama'ad dunya bi masabi, mun kawata ta da tauraru, waja'alna harjuman lishayatin. Al-Imam Qatada yake cewa Allah madaukakin sarki ya halicci tauraru ne saboda abu guda uku. Abu na farko zinatan lissama, Allah ya halarci tauraru saboda su kasance abun kwalliya ne daga sama, yake cewa abu na biyu Allah ya halarci tauraru ne saboda su kasance rujuman lishayatin, ga shedanu wanda suke hawa sama domin su sato ji ko su sato wani abu daga cikin mulkin Allah. Abu na uku shine Allah madaukakin sarki ya halarci tarmamu wa alamatin wabin najmihum yahtadun, Allah madaukakin sarki ya halitta tauraro ne saboda wanda ya bace a cikin daji ya iya gane ina ne gabas, ina ne kudu, ina ne yamma, domin ya kama gaban sa ya tafiyar sa. Yake cewa amma duk mutumin da ya wani tawili, duk mutumin da ya ce akwai wani bugun tauraro ko akwai wani shiddabaro da za a yi a tauraro, yake cewa wannan mutumin ya rabu da musuluncin shi matukar bai dawo ya tuba ba. Allah yake cewa wa atarna lahum azabas sa'ir, kuma mun tanada ma shaydanu wa'anda aza, mun tanada musu azaba wadda take ta wuta, mun tanada musu azaba ta wutar jahannama. Allah madaukakin sarki ya kare mu. A wannan ayoyi da muka karanta, da Allah madaukakin sarki yake cewa alladhi khalaqal mauta wal hayata, Allah shine wanda ya halicci mutuwa kuma ya halicci rayuwa. Anan Allah ya fara da mutuwa, saboda shi dan adam babu abinda zaka gaya masa ya furgice kaman mutuwa. Shi yasa Allah ya fara da mutuwa, yake cewa shine wanda ya halicci mutuwa domin ya jarraba mu wane ne wanda ya fi kyautata aiki. Wannan ayar tana koya mana cewa ita duniya wuri ne wanda an zo ayi noma, an zo ayi aiki, amma girba abun kuma a samu ladar abun, to dole kuma sai ranar tashin alkiyama, lokacin da Allah madaukakin sarki zai tada mutane a ƙarƙashin wannan. Kada mutum ya zo ya shantake, ya zamna, ya hole a rayuwar shi ta duniya, ya mance abinda zai badawa a ranar tashin alkiyama. Allah yake cewa wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin, Allah yake cewa kowace rai ta duba ta ga wai kai mi ka bada domin gobanka. A shekaran ka 15 kaba kanka tambaya da a ce yau da daddare in hade in mutu, wani aikin alkhairi ne wanda nake tunanin Allah zai dube shi ya gafarta mana? Idan yau shekarar ka 40 ko 60 kama kanka wannan tambayar, menene kai na alkhairi wanda kana tunanin idan Allah madaukakin sarki ya tade ka zaka iya dogaro da wannan aikin Allah ya gafarta maka? Bawa mai imani ba a so ya zo a rayuwar duniya ya shantake. Kai kullun harakokinka neman kuɗi ne, kai kullun harakokinka zaman fada ne, kai kullun harakokinka ina ne za a dora fada tun daga ƙarfe 12 har zuwa asuba. A'a, ba a so mai imani ya kasance haka. Ka dan isara kana duba bakin gatari, kana duba cewa asusunka na lahira menene ka tanada masa. Idan arme kake buɗa zaka ga cewa kullun gurinka asusunka na arme yayi gaba ba yayi baya ba. Idan gida kake so ka saye, zaka ga cewa kullun gurinka asusunka na sayan gida yayi gaba ba yayi baya ba. Idan gida kake gini, kullun gurinka aikinka yayi gaba kada yayi baya. To haka ake so ga mai imani kullun ya zanki tambayar kansa, shin wai aiki na na lahira, aiki na na rayuwa ta ta dindindin, aiki na na rayuwa wadda babu mutuwa, aiki na wanda zan ci na rayuwa menene na tanada a ranar tashin alkiyama wanda zan tardo? Allah yake cewa li yabluwakum ayyukum ahsanu amala, dan Allah ya jarraba mu wane ne wanda ya fi kyautata aiki. Haka duk abun da ya shafi shari'a ta musulunci, ba a so ka yi gaba gidi da abun da aka ce maka kaza addini ne ka je ka aikata. A'a, ka je makaranta kuma a koya maka shi wannan aikin kaka ne ake yin shi, saboda koda ka yi aikin in dai baka yi kalkashin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, to Allah madaukakin sarki ba zai karba ba. Anan kuma lokacin mu ya kawo abinda muka karanta na daidai. Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada. Abinda muka yi kuskure, Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.